إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمتن أصبر بقي قوتا شعبان هجر منزل الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 20 ga watan March shekara miladiya ta 2021 wannan shine kasad na 256 cikin jerin girkusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khairul Ibad wallafar al-Imam al-Muhaddis al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad bin Ali Bakr al-Zura'i al-Dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziyya littafin Zadul Ma'ad mawsu'a ne tarihi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam komai da ruwanka ne dangane da dabi'a da al'adu da tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da bayani akan yadda ya gudanar da al'amuran rayuwarsa Allah ubangiji ya saka wa Ibn Qayyim da alkhairi malamai suna jinjina masa akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin ne a halin tafiya ayin da yake kasar Makka don yin aikin haji Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi muna ci gaba da bibiyar Ibn Qayyim al-Jawziyya inda yake mana tarihin yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam a darasin da ya gabata ya fara yi mana bayani akan tarihin yaƙin Hudaybiya wato sulhun Hudaybiya daya daga cikin muhimman hawadith a cikin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam za mu tashi inda malai yake cewa wa fazi'at quraish li nuzulihi alaihi quraishawa hankalinsu ya tashi saboda suka samu labarin ga annabi nan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yaya da zango a kusa da su a nan Hudaybiya fa habba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yab'atha ilaihim rajulan min ashabihi to annabi alaihi salatu wassalam sai ya so bari ya aika musu da wani mutum cikin sahabbansa fada'a Umar ibn al-Khattab li yab'athahu ilayhi sai annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya kirayi Umar ibn al-Khattab da nufin ya aike shi zuwa ga Quraishawa ya je ya ba su labarin cewa kar su damu kada hankalinsu ya tashi shi ba yaki ya zo yi ba ya zo Umara ne sakon da annabi sallallahu alaihi wasallama ya so ya aika musu kenan saboda ya samu labarin hankalinsu ya tashi faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sai Umar ya ce ya rasulullah ya manzar Allah laysa li bi makkata ahadun min bani ka'ab yaghdabu li in uzitu yace yadda al'amari yake inda Umar dan Khattab bayan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya mishi wannan zabi ya zabe shi sai Umar sai ya ga yana da wani wata shawara yace ya manzon Allah ni Umar dan Khattab idan aka cutar da ni yanzu a Makka in na shiga waɗannan kafirai suna jin haushina suna jin bakin ciki ne don na shiga in suka cutar da ni ba ni da dangi a Makka dangi na na jini wanda za su tare mun wannan fada fa arsil Uthman ibn Affan ina ganin abin da zai fi dacewa don samun fa'ida game da wannan sakon shine a tura Uthman ibn Affan radiyallahu anhu kaga sayyidina Umar yana da manqaba manqabarsa ta farko shine zaben shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manqabarsa ta biyu shine shawarar da ya bujiro da ita ta adalci wanda za ta haifa wa da musulmi da mai ido yace ina ganin wane yafi ni cancanta kaga irin yadda wato annabi Musa yayi irin wannan zancen kenan da Allah ya aiko shi da annabta da yace ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فارسل الى هارون idan aka saka wani abu koda kana ganin yana da daraja da cancanta idan ka san akwai wanda yake cancanta to abin da ya kamata sai ka ishara zuwa ga shi ko aka gaito ka zuwa ga wata tattaunawa ko wani wa'azi ko neman aure ko wani kasuwanci ko wata harka in kaga cewa wani shi yafi cancanta yana daga cikin alamar don Allah kake abunka sai kace to ina ganin wani ya fi cancanta ko mun gani kuma za ka ga yan bid'a musamman ɗan Shi'a suna rike irin wannan matsayin zari'a su ki Umar dan Khattab a ce ai tsoro yaji ai ya ma rena shawara da tunanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan magana ce ta mutane masu cuta a zukatansu shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi bai mu magana wannan fasara ba shi bai ganta matsayin muguwar magana ko Umar ya mushi tsuya ko Umar ya rena tunaninsa ba shi sai ya karbi shawarar da Umar ya bashi yace eh gaskiya ne fa inna ashiratahu biha shi Uthman yana da dangi a Makka sune Banu Umayya kenan waɗanda galibin su basu musulunta ba a lokacin su Abu Sufyana su ainihin Muawiya da makamantansu duk suna Makka a lokacin kaga shi yana da kariya idan an mishi wani abu za a kare masa ba za su bari a fitar da shi ba wa innahu muballighun ma aratta zai iya isar da saƙon yana da fasaha yana da tattaku ya iya faɗan zance zai iya isar da saƙon fa da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Uthman ibn Affan sai annabi sallallahu alaihi wasallama yasa aka kira Uthman ma'ana yau karbi shawarar Umar kenan fa arsalahu ila Quraysh ya aika shi zuwa ga Qurayshawa wa qala yace da su shi akhbiruhum anna lam na'ti liqitali kaje ka gaya musu cewa mu ba fada muku zo ba wa inna ma ji'na ummaran mu mun zo umara ne wad'uhum ila al-islam sannan kuma ka kiraye su cewa har yanzu ana gayyata su zuwa ga shiga musulunci saboda wannan shine abu mafi girma da annabi sallallahu alaihi wasallama yake so ya gayyaci kowa zuwa gare shi nuni zuwa ga cewa din da ka samu wata dama da zaka kira wani ya shigo musulunci to karkai wasa da ita kaga ai an gaya musu shekara 13 ana gaya musu basu imani ba a an yakin Badar da su bayan an koma Madina ci gaba da shekara ta 15 16 yanzu ana shekara ta 6 bayan hijira in ka hada da waɗancan shekarun na Makka shekara 19 kenan da musulunci amma har yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wad'uhum ila al-islam bayan an gubza Badar an gubza Uhud an zo an yi Ahzab duk an yi wannan yake da su amma har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa wad'uhum ila al-islam wa amarahu an ya'ti rijalan bi Makka mu'minina wa nisa'an mu'minatin fayadkhulu alaihim wa yubashshiruhum bil fath sanna annabi sallallahu alaihi wasallama ya mushi umarni na musamman cewa bayan ka gama gaya wa Qurayshawa sako ka kira su zuwa ga musulunci ka je gidan wani da gidan wanci gidan su wani da gidan su wanci mustad'afina waɗanda suke Makka ka je ka kira ka gaya musu su yi hakuri budi ya kusa zuwa mun kusa cin nasara wa yukhbiruhu anna Allah azza wa jalla muzhirun dinahu bi Makka ka ba su labarin cewa Allah subhanahu wa ta'ala yayi alƙawarin sai ya bayyana addinin sa a Makka fa qalu aina turidu sai suka ce me kake so da suka ga Usman ya shigo kenan suka ce mishi aina turidu na'am rai tsallake ku na'am hatta la yastakhfi fiha bil iman hatta la yastakhfa fiha bil iman Allah zai bayyana musulunci a Makka har yadda ba za a dinga koyi imani ba kowa zai fito ya bayyana imaninsa kamar yadda yanzu kake ganin Makka kenan ko yanzu ka je Makka in dai ba tarihin nan ka sani ba ba za ka taba zamana an taba yin lokacin da wai ba a isa a bayyana musulunci a Makka ba wannan ya daga cikin alamun nubuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam malam ya ci gaba da cewa fantalaka Uthman famarra ala Quraysh bi baldahi sai sayyidina Uthman radiyallahu anhu ya kama hanya ya tafi sai ya wuce ya ga Qurayshawa a wani waje da ake cewa Baldah wani wadi ne a yammacin ainihin wato a Makka fa qalu suka ce aina turidu ina za ka je fa qala yace ba'athani rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ad'ukum ila Allahi wa ila al-islam yace musu annabi ne sallallahu alaihi wasallama ya turo ni in kira ku zuwa ga Allah in kira ku zuwa ga musulunci wa ukhbirukum kuma in ba ku labari anna lam na'ti liqitali cewa mu ba yaki muka zo ba wa inna ma ji'na ummaran mun zo umara ne fa qalu qad sami'na ma taqulu suka ce to mun ji famfud li hajatika je ka ci gaba da sa aikin ka وقام اليه ابان بن سعيد بن العاص akwai dan uwansa na jini a wajen Aban ibn Sa'id ibn al-As wanda kuma cousin yake kenan ga Sayyidina Usman nasibin sa ne farahaba bihi yema Usman barka lale maraba irin ta dan uwa da dan uwa wa asraja farasahu ya sanya mishi sirdi a dokin sa fa amala Usman ala al-fars ya sanya ya dauki Usman akan wannan doki wa ajarahu yace Usman na karkashin makwabtakata ne ba wanda yake mishi wani abu wa ardafahu aban abanu ya goya shi akan wannan doki nasa hatta jaa makka har suka shiga garin makka wa qala almuslimuna qabla an yarja usman to da usman yaje ana tsammanin zai gama wannan muhimma tashi a wuni guda ya dawo sai aka ji shuru shuru bai dawo ba wuni daya wuni biyu sai aka ce khalasa usman qablana ila albayt wa tahuri sai suka fara kawai conclusion asan din da ka tara mutane da yawa dole sai ka samu mutane iri daban-daban wajen tunanin su da saurin yanke hukunci ko saurin yadda ko saurin zaton wani abu wasu sai wasu suka ce muna ganin Usman ya samu dama ya shiga Makka ya je ya sauke umarsa ya riga ya je sauke umarsa shikenan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya ji wannan magana sai ya ce ma agunnuhu tafa bil baiti wa nahnu mahsuruna Nabi ya ce a ni ba na tsammanin Usman yaje ya dawaki a dakin Allah alhalin mu ƴan uwan shi Musa annabi da sahabbai mu muna nan an tare mu ba na tsammanin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mishi kyakkyawan zato kuma haka abin ya faru fa qalu sai sauran mutane suka fara cewa wa ma yamna'uhu ya rasulullah wa qad khalasa yo to me zai hana shi yin dawaki bayan ya samu ya shiga garin lafiya lau qala sai annabi ya ce zaka zanni bihi ni dai tsammanin da nake mishi kenan kikawan tsammani Allah ya tufa bil ka'bati hatta na tufa ma'ahu cewa ba zai kewaye ka'aba ba sai tare da mu wannan yana nuni duk da malam zai yi mana magana akan fiqhun da ke cikin wannan gaba amma za mu ambaci wasu babu da yake yana nuni zuwa ga cewa idan aka haɗu za a yi wani abu tare ba shi daga cikin dattaku dan ka samu dama ka zare ka je ka yi gaba ɗan uwanka za ta fita siyayya ko za a je wani waje ko ai kulla za a yi wani abu a tare kai kuma sai ka zagaya dan ka samu wani sauki ko wani yanayi kai taking advantage ka je kai naka da ko da abun duniya ne misali kun shirye cewa za ku tafi Kano kai da abokanka ku je kasuwa ku siyo kayan sallah ba yaro sai wani abu ya kai ka Kano kafin wannan tafiyar to ba daidai bane ka ce to ni bari kawai in je in siyayya ta domin alƙawari ne tsakaninka da su sai in ka nemi shawararsu ko ka nemi cewa me kuke gani ni yanzu tafiya ba ta kawo ni Kano ko na wuce in je in ba wai an ce haramun ne ga haka ba amma bai nuna dattaku da sanin ya kamata kuma kana haka da wuri mutane za su ga cewa kai ba mutum ne wanda kake abin yarda ko dogaro da kai ina fata mun gane wannan to haka a harkar kasuwa a harkar noma a harkar rayuwa harkar kasuwanci da sauransu yana daga cikin dattaku abinda aka shirya za a yi da kai ka yi ka bar shi a yi shi yadda aka shirya ko irin abinci da ake ci irin abincin ciyayya a ci abinci tare ko ai gode baki tare an yi azumi ai bai daga cikin dattaku an shirya kuma kawai sai a ji labarin ka ce ai kai wallahi amarya ta ce ba za ka ci ba da haka ai hakuri kai ka sha ruwa a gida su mutane suka ce to ka mai da su ba su da amare ne ko yayi kai ne sarkin amarya kenan ko ku mun gane to mallam ya ci gaba da cewa yana ruwaito mana wannan hadisi yace wa ikhtalata almuslimuna bilmushrikina fi amri sunni wani sashe na musulmai da wani sashe na kafirai sai suka cakuɗe da juna suka gamu da juna tunda an zo kusa da makka suka ainihin harbu juna farama rajulun min ahad alfariqain rajulan min alfariq alakhar aka samu wanda daga cikin wannan bangare na musulmai ko bangare na kafirai sai harbi da kibiyarsa wa kanat ma'araka har suka dan aka dan bubbugi juna aka sare sare wa taramu bin nabli wal hijarati suka fara jifan junansu da kibau da duwatsu wa sahal fariqani kilahum bangarorin guda biyu duka suka fara ihu suna kiran yan uwansu war tahana kullu wahid min al fariqaini bima fihi sai kuma wato kowanne suka yi rihan suka kama wanda suka samu wa balaga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anna Uthman qad qutila sai kuma aka zo da wani labari aka ce ai amma kashe Usman fada ila al bai'a kaji dalilin da yasa akai wannan bai'atu ridwan ake annabi sallallahu alaihi wasallam yace a wajen in dai har sun kashe usmana to wallahi sai na shiga garin nan ko da tsiya ko da azziki sai mun rama sai mun daukan sa wannan kisa shine yace duk wanda ya yarda ni akan wannan ra'ayin yazo ya mun mubaya'a sabuwa akan ya yarda shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna ko ya tsaya a kasan wannan bishiya fasaran muslimuna ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ta shajara sai sahabbai suka yi dango suka zo inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a kasan wannan bishiya fa bay'uhu ala alla yafiru suka yi masa mubay'a akan ba za su gudu ba komai dacin yakin nan fa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi yadi nafsihi annabi ya rike hannun shi yace had wa qala yace hadihi an usman ma'ana ya gaisa hannun shi da dama hannun daman shi ya gaisa da hagu yace wannan hannun daya nawa ya wakilci hannun usman ma'ana nayi mishi mubaya'a gare ni a madadin shi wannan yana nuna darajar sayyidina usman ya samu a wurin na farko akan shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla sharadin cewa lalle ba zai kyale su ba in dai sun kashe usman sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka mishi wannan bai'a cewa shi ma yayi mubaya wannan hadisi dogon hadisi da muke ta karantawa yana cikin bukhari har zuwa nan da kuma al-imam ahmad ibn hanbal shi ma ya ruwaito shi da lafazin hadihi yadu usmana fa daraba ala yadihi ce hadihi yadu usmana wannan hannun usman hannun annabi sallallahu alaihi wasallama mai albarka da daraja ya ba usmana shi ya ce hannun yana wakiltar hannun sayyidina usman walamma tammatil bai'atu raja usman bayan an gama wannan bai'ar gabaki daya an gama shiri tsab kuma kawai sai ga usman dan ya dawo ashe wancan labarin isha'a ce kawai rumor ne wanda bai da iota of abin nan gaskiya a cikin sa ko ka fa qala lahul muslimuna sai musulmai suka ce ishtafaita ya aba abdullahi min al-tawafi bil bait ce kai ka ji dadi kai tawafi iya san ranka kai tawafi har ka kushi fa qala bi isa ma zanantum bi yace Allah wadaran mugun zakan da kuke mun haka kuke tsammani wallazi nafsi bi yadi na rantsa da Allah wanda raina ke hannunsa law makastu biha sanatan da zan yi shekara guda a cikin makka wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muqimin bil hudaybiya annabi yana nan a hudaybiya yana yaya da zango ma quftu biha yace wallahi ba zan yi tawafin nan ba hatta ya tufa biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaga su sahabbai sun yadda da annabi aula bil mu'minina min anfusihim annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi cancantan komai akan mu'minai fiye da kansu yace da zan shekara a makka ina wannan tattaunawar ko su hana ni fitowa ko yaya ne yace wallahi da ba zan yi dawafi a cikin wata riwaya an faɗi cewa su dangin nashi ma har sun bashi dama suka ce to kaje kai ka sauke umaran ma sai ce a ba zan yi ba mana bai yi wannan tunanin ba amma su sun ma kawo mishi tunanin kuma ga Ka'aba din ga tanan furi falo kawai ya je ya dawa kuma ce a ba zai ya kiyaye ni mun wannan dawafi malam ya ci gaba da cewa sayyidina usman ya ce walaqad da'atni quraish ila tawafi bil baiti fa abaitu ce quraishawa a wannan riwaya quraishawa gaba ɗayan su a wata riwaya ya ayyana cewa danginsa wato banu umayya sun kiraye ni zuwa ga dawafin yace fa abaitu naqi fa qala almuslimuna sai musulmai suka ce rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana a'lamana billahi suka ce lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yafi mu sanin Allah ma'ana sai ka tabbatar da haka da masu san haka suka ce wa ahsanana dhanna kuma yafi mu kyakkyawan zato yana daga cikin kuma dama al'ada da dabi'a da halin mu'mini na kwarai wanda shi kuma annabi shine mu'mini number 1 kyautata zato ga mu'mini dan uwansa bayan da uzuri neman ma mu'mini dan uwansa mafita yana daga cikin ayinin dabi'a mu'mini wa kana umaru akhidan bi yadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bil bai'ati ta shajara a daidai lokacin umar yana rike da hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dai masa mubaya'a ga kashin wannan bishiya fa bai'ahul muslimuna kulluhum illa al-jadd ibn qais dukkanin musulmai suka wa annabi alaihi salatu wasallam mubaya'a
in banda wani munafiki guda daya shine Al-Jadd ibn Qais. In an tuna mun faɗi wannan can baya ya ambaci wannan magana wanda shine yace ni dai ba na dauka kaina alƙawarin da na san ba zan iya ba. A to ya koma gefe ya tsuguna abin shi. Shi ko bai mai munafurci wa idzalal ladzina amanu qalu amanna ba. Qararai ya fito yana cewa shi munafiki ne shi ba mutumin kware bane. Yace shi ba zai yi wannan mu baya. A yayin da sauran sahabbai mutanen kwarai suke ta gogoriyar mubaya barka ji daga cikin su malam yace wa kana ma'aqil ibn yasar akhiran bi ghusniha yarfa'uhu ar-rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aqil dan yasar shi kuma yana sa hannu yana tare wato reshen bushiyar yana karkatowa iska na kada shi yana taba jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana tarewa yana ta hana shi ya taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana awwal man bai'ahu Abu Sinan al-Asad farkon wanda yake akan layi wanda shine fara mubayar shine wani sahabi mai suna Abu Sinan al-Asad shine farkon wanda ya mubayar wa bai'ahu Salamah ibn al-Aqwa thalatha marrat shi kuma Salama har sau uku yayi mubaya ya shiga layi ya je ya kai ya gaisa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah na maka mubaya akan ba zan gudu ba kaza 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 sai je ƙara kama layi ya sake dawo mana da ba irin yadda mutane suke kama layi a karban abincin danin bago ya karba ya ƙara a wannan wajen neman falala ne a wajen samun shiga abun Allah subhanahu wataala da gazgata al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace fi awwalin nas yi mubaya'a a cikin sahun farko wa awsatihim ya ƙara shiga layi yazo yi mubaya'a tsakatsaki wa akhirin sannan can ƙarshe ma ya ƙara yi kamar yadda yake cikin riwaya ta cikin sahih muslim malam yace fa bainahum kadhalika to ana cikin wannan hali إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أتكلم عن حالي شيخ عنه متميسونا بديل بن ورقاء الخزاعي وندا تيني رجتكين متاني أكبيل بنو خزاعة سما ليكي تشوا وكانوا عيبة نصح sun kasance abokan sirri shine aibata nusin ma'ana mawdi'a sirri rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sune suke samun zalla labarai waɗanda suke suna da amfani na intelligence game da abokan yakin sa Qurayshawa da sun samu labari kuma za su su gaya mushi da wannan mutumin yazo min ahli tihama daga cikin mutanen tihama فقال سيتي إني تركت كعب بن لؤي وآمر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية معهم الحوض والمقاتل وهم مقاتلوك يتي سيكبو سكوما قال الله لباري سكتي يا من الله صلى الله عليه وسلم ني نابر ولن متاني جماعة كعب بن لؤي جماعة آمر بن لؤي سنياد زنبو أعداد سناد تاري ليوى a wajen ruwa na Hudaybiya ma'ahumul udu wal matafil suna tare da raquman su da ƴaƴan raquma iyaye da ƴaƴan raquma wa hum muqatiluka kuma su ma sun zo su shiga wannan yakin wa sadduka anil baiti kuma suna da nufin za su hana ka shiga ɗakin Allah qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace inna lam naji liqitali adam to mu dai ba mu zo yaki ba yaki ya kawo mu ba walakin ji'ina mu'tamirina mun zo umara ne wa inna quraishan kad nakahatuhumul harb kuma mun sani cewa quraishawa yaki ya riga yayin ragaraga da su sun yi yaki a shekaru 6 da suka wuce sun yi uhudu amin sun fara yin badar sun yi uhudu sun yi hudaya sun yi ahzab to yaki kuma kamar yadda aka sani zai ci kudi zai ci lokaci zai ci mazaje zai ci tunani to suna cikin wannan wato matsalolin ba su farfado daga irin tabi'at consequences na yaki ba na fata mun gane wannan ce to Quraishu kad nakahatumul harb wa abdarrat bihi yaki ya raunata su fa insha'u idan suna so madadtuhum ni da su mu saka time frame cewa ba za mu yaki ba shekara kaza zuwa kaza mu sa sharadi cewa ni da su babu yaki shine ma'anan ma dattu wa yasallu wa yukhallu baini wa bainan nas musal kaida ne su ni da qureshawa babu yaki nan da shekara 10 misali to daga nan kuma ba ruwan su tsakanin da sauran mutane su banna na ci gaba da gugurar mayata da sauran mutane ba ruwan su wa in sha'u in kuma suna so an yadkhulu fi ma dakhala fihi an-nas su shiga cikin irin abin da mutane suka shiga na sulhu da ni kuma kamantar su fa'al sai su yi haka wa illa faqad jammu to in ko ba su yi haka ba to sun shiga sun ci gaba da wanzuwa a cikin harkar yaki ke wato suna nan a inda su je status quo din su wa innahum abaw illa al-qital idan ko suka ce ba su yarda da duk waɗannan ba sai dai yaki fa wallazi nafsi bi yadi annabi ya ce na rantsa da Allah gare na ke hannunsa la uqatilannahum ala amri hadha wallahi sai na yake su akan al'amarin nan na musulunci hatta tanfarida salifati har sai wiyana ya rabu da kaina ma'ana sai sun kashe ni aw la yunfidanna Allahu amrahu ko kuma Allah ya cika al'amarinsa yanzu annabi yana bada sako ne kina akai musu cewa in suna so na san yakin nan su ma ba daɗin shi suke ji sun sha wahala in suna so mu sa sharadi cewa ni da su shekara kaza babu yaki amma kuma kar su sake shiga cikin wata gayya irin ta ahzab shine wai yuhillu baini wa bainan nas kar su sake shiga wata gayya in za a yi wani yaki sai bari su zo a haɗa kai da su ba ruwan su idan sun zo a haka sai a haka idan kuma suna so su ga cikin abinda muka shiga da wasu na sulhu to su shiga amma Allah ya ce in suka ce dole sai dai yaki ne da su ce to zamu ci gaba da yakin ba tsoron su muke ji ba zani yakin nan hatta su kashe ni inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma'anan hatta tanfarida salifati har sai dokin wuyana ya rabu da kaina kinaya ne anil qatli wal maut ko kuma Allah ya cika mana al'amarin da yi mun alƙawari qala budayl sai budayl yace sa ubliguhum ma taqul ya manzo Allah zan je ga musu abin da kake cewa sallallahu alaihi wasallam fantalaka hatta ata quraysh fa qala inni kad jitukum min indi hadha rajul yaje ce ma qurayshawa to ni fa nazo muku da hukun wannan mutumi la qad sami'tuhu yaqulu qawlan naji yana fadan wata magana fa in shi'tum aradtuhu alaykum in kuna so bari in ga muku abin da yace fa qala sufaha'uhu sai wawayen ciki kana dai ana irin wannan rigingimin akwai wawaye akwai marasa tunani wanda suke ɗan dagaji ɗan afasa kowa ya rasa ba su da hankali a cikin kowane mutane akwai su dole sai ku lura da su a cikin harkar da kuke sai wawaye suka ce la hadata lana an tuhaddithana an hushin ba ma san mu ji ma abin da yake mu ba ma san mu ji wani labari ba za mu ji ba wa qala dhawur ra'ayi minhum masu hankali ko sai suka ce hati ma sami'ta faɗa mana abin da yake mu muna san shi qala sai yace sami'tuhu yaqulu naji yana cewa kaza wa kaza 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 naji yace fa haddathahum bima qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai ba su labarin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ya gama ba su labarin fa qala urwat ibn mas'ud al-thaqafi dai daga cikin masu hankalin cikin su urwat ibn mas'ud al-thaqafi sai yace inna hadha qad arada alaykum khuttata rushidin lalle wannan mutumi ya ba ku plan na masu hankali wannan magana da ya fada magana ce take kan turba mai kyau faqabaluha ku karba wada'uni ati ku bari in je sansanin sa in je in yi magana da shi a madadin fa qalu sai suka ce iti tashi ka tafi fa atahu sai urwatu dan mas'ud sai yazo faja'ala yukallimuhu yazo yayi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa min qawlihi li budayl annabi sallallahu alaihi wasallam ya maimaita mishi kwatan kwacin abin da ya fada wa budayl fa qala lahu urwatu inda zalika sai urwa yace ai muhammad ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallam ara'aita law ista'salta qaumaka hal sami'ta bi ahadin min al-arabi ijtaha ahlahu qablaka ci yake ya kai muhammadu me kake so ka cimma wani wato shi yanzu yana so ya amfani da logic na iya zance ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shubha yace me kake so ka cimma wa in ka kashe duka dangin ka qurayshawa yanzu ka karar da su to riban me kace
ka taba jin labarin wani cikin larabawa wanda yazo garin su ya kawo farmaki ya ci garin su da yake ka taba jin labarin irin wannan al'amari yau manzo Allah ya kawo manzo Allah wannan shuba wa in takulil ukhra yace in kuma kai aka ci nasara akan ka fa ka san da yaki kowa na yace nasara akan kowa fa wallahi inni la arahu juha yace kuma wallahi ma ni ina ganin ma a cikin jama'ar da kake ganin sun tare abun kadin nan kake jin cewa ka isa kan yaki da mu ina ganin wasu fuskoki wa ara aubashar ina ganin wasu kananan mutane aubash sune tarkace mutanen da ba su da wata kima minan nas khaliqan an yafiru wa yadauka ni wallahi wadannan da nake gani ka tara ana fara yakin ma wasu su ma gura za su sabaka inji urutu dan mas'ud ka ji shubha daga kafin fa qala lahu abubakar sai abubakar ya ci mishi umsus bazaral lati ka ci abu kazal lati latu Allah ne da suke bauta ma asalin bazar albazar shine zanko zankon farji abinda ake yankewa an zo yi ma ya mace kaciya wannan dan abinda ake cirewa shine bazru to ka ci zankon farjin Allah ne ya kalata wato yi mishi bakin zaki kenan al-imamu ibn battal rahmatullahi alayhi da yazo sharhin wannan waje a cikin sahih bukhari a sharhin sa sai yake cewa hadha ma yajibu an yujawiba man jafa ala sarawatin nas wa afadilihim wa rawahum bil sharaf yace irin wannan zagin shi ya kamata a yi ma wanda yayi muguwar magana ga manyan mutane masu falala irin sahabbai irin su Abubakar irin su Umar sahabbai ahlul bai'at ridwan ya kalle su yi musu wannan mugun fasara yace wai matsorata ne au bashi ne guduwa ma za su to irin wannan ya cancanci a mai irin wannan zagin shi sai shi kusa yana bakar ya mishi wannan mugun zagi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce mishi haba abubakar da girmanka ai ba mutuncin ka bane babu shakka musulunci bai karantar da zagi ba baya daga cikin al'adun musulunci amma idan ta kama ayi to ana iya shine irin wannan idan mutun ya taba wata alfarma mai girma to ya kamata a nuna mishi matsayin shi shine ce mishi ka ci abu kazan lata ya zagi Allah ya zagi al'auran Allah ta su ko mun gani eh haka yi mishi wannan zagi mummunan zagi kuma yin shiru bai amsu bai rama ba anahanu nafiru anhu wa nadau mu kake cewa zamu gudu ba annabi kai ka san abin da kake fara kuwa mu kake cewa mu gudu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala man za sai ce waki mun wannan zagi fa qalu suka ce aka qalu aka ce Abubakar wato wani wanda ya ce zagi kare da yake zagin ba karaman mutum bane قال اما والذي نفسي بيده تيجي ان ce wani ne ya zagin sai ce na rantsi da Allah laula yadun kanat laka indi lam ajzika biha wallahi ba dan wani mutunci da ka taba mun a bai wallahi ba kai saka zagin ne kyale ba mana akwai wanda in ya zage ka dole ka kyale ba yadda ka iya duk iya shigen ka ko ya fi karfin ka ce zaka rama sai na bakar ya sha mishi alfarma a jahiliya sai na bakar yau mutane da yawa alfarma wasu sun ci bashi sun kasa biya an zo ba a kama su a mai da su bayi ya biya musu wasu za su yi bayan su aure ba su da kuɗin gado ko kuɗin abin nan keke ɗinki ya siya musu wasu sun zo sun yi kisan kai ba su da kuɗin biyan hadiya ya biya musu irin wannan abin yana da su alfarma akan kusan kowa a garin Makka shine ya faɗi irin wannan yace wallahi da ba dan wannan ba da la ajabtuka da na amsa maka waja'ala yukallimu annabiyyi sallallahu alaihi wasallam yace gaba da yi manzo Allah magana wa kullama kallamahu akhadha bi lihiyati duk sanda zai magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yana kokarin taba gemun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wal mughirah ibn shu'ba inda ra'sin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mughirah dan shu'ba shi kuma yana tsaye akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsaye a bayan manzo Allah daidai kansa alaihi salatu wasalam to anan ma akwai wani fikihu game da halascin wani ya tsaya alhalin wani na zaune aslan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutane suna da zaune kai kuma ka ce sai an tsaya a bayan ka saboda girmamawa irin yadda ake manya da sauransu amma idan akwai security threats ko wata bukata ta haka to babu laifi kamar yadda ya faru ma'ana ana wani mai babba ana ganin yana bukatar tsaro babu laifi wani ya tsaya kusa da shi ko bayan shi wanda da an gan shi an san cewa tsaron shi yake don kulawa da lafiyarsa wannan babu laifi idan ta kama irin haka to shi mugira yana tsaye
inda ra'asin nabi sallallahu alaihi wasallama kuma a husayf yana rike da takobi wa alaihi al-mikfaru ya saka hular kwano ya rufe fuskar shi da hular kwano irin ta zuwa yaki wa kullama ahwa urwatu ila niyyati nabi sallallahu alaihi wasallama da raba yadahu bina al-sayf idan da ya kai hannu zai taba gemun nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma sai abin nan mugira ya turo wannan takobi ya kade hannun yana kade hannun da da tsinin takobi yana hana shi taba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa qala sai yace akhir yadaka allahiyati rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace cira hannunka daga gungimin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama farafa urutu ra'sahu wa qala to da yaji muryar sai ya dau muryar ya san muryar sai ya dago kanshi ya daga tsugune yace manza waye kuma wannan qalu al-mughira bin shu'bah suka ce mughira kenan kuma dama ya san mughira tantiri ne tun a jahiliya dan ma ya musulunta ne shi za al'amari ya gyaru amma ya san ana makka ne bai fishi iya takadaranci ba ko sai ya ce fa qala ai hudaru kai mahaɗinci mayaudari awal lastu as'afi gadaratika ka manta ni ne nake kaiwa ina kawowa dan asulhunta cin amanar da kai wa kana al-mughira sahiba qawm fil jahiliya fa qatalahum wa akhadha amwalahum mughira a jahiliya kafin ya musulunta ya je tafiya da wasu mutane ya yaudare su suna bacci ya kakkashe su ya kwashe dukiyar su to daga nan ne fa thumma jaa fa aslama sai goye musulunta yace ya manzo Allah na kashe wasu arnani sai na kai garan musulunta fa qala nabi sallallahu alaihi wasallama amma al-islamu fa aqbal na kar musulunci ka wa ammal malu falastu minhu fi shay'in ba ruwa na da irin wannan dukiya ta cin amana ba ruwa na da ita to haka ta faru ya tafiya musulunta su kuma wadansu da aka shi ɗan uwansu suka biyo sawu makka cewa sai an biya su diyya su kuma su wannan uwatu dan mas'ud sune ta suke ta shiga suna fita ya za a sulhunta nawa za a biya ya ne ne mode of payment din da sauransu daga shine yake goranta mai cewa har yanzu fa ba mu ga musulunta rigimar da ka dauka ba kafin ka je ka musulunta shine ya goranta mishi wannan shi za kafirai ba su da mutunci jama'a sun suka maka alfarma koyaye ne sun goranta maka yace summa inna urwata ja'ala yarmuqu ashabar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi ainihi sannan sai urwa yayi ta kallon mutane daya bayan daya yana daukan stock na sunayen su da suwaye su yana ta kallon su ko wadanne yana so ya gane su daya bayan daya fa wallahi ma tanasama annabi sallallahu alaihi wasallama lukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhu ya rantsa da Allah ne mai bada labari yace babu wani kakin majina wanda annabi sallallahu alaihi wasallama zai tofar face wannan kakin wani zai tara hannu cikin su ya fada cikin hannunsa fadalaka biha jildahu wajhu sai ya mulka kamar man shanu sai ya shafa a fuskar shi kawai da cikin shi saboda kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suke zama wa idza amarahu sai ya ga idan annabi ya ce ayi kaza ibtadaru amrahu nan da nan sai a tashi a je ayi wa idza tawadda idan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alula kadu yaqtatiluna ala wudu'i kamar ka ce za su yaki wajen samun wato daukar ragowar ruwan alulashi ala wudu'i ruwan alulassa wai za ta kallama idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana khafadu aswatuhum indahu sai dai su shiru kamar da Allah ya ce la tarfa'u aswatukum fawqa sawti an-nabi wama yuhidduna ilayhi an-nazara ta'ziman lahu ci ba sa iya daga ido su hada ido da shi saboda girmamawa shi sa wasu sahabbai suke cewa ma ba sa iya bada labarin kamannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kwarjini da yake musu ba sa hada ido da shi saboda girmamawa faraja urwatu ila ashabi bayan da urwa da yake wadannan abubuwa sai ya tashi sai ya koma wurin mutanen shi kafiran makka fa qala yace ai qaum ya ku mutane wallahi na rantsa da Allah laqad wafatu alal muluki kun sani cewa na kai ziyara gun sarakuna ala kisra wa qaisara wan najashi na je gun sarakuna manya a wancan zamani guda uku kisra da qaisar da najashi sarkin farisa da sarkin ruma da sarkin ainihin wato africa ethiopia shine najashi wallahi yace na rantsa da Allah ma ra'aytu malikan yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu muhammadin yace duk a cikin sarakunan nan ya rantsa da Allah bai ga wani sarki wanda wato mabiyansa suke girmama shi irin yanda mabiyan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suke girmama shi ba wallahi yace ya rantsa da Allah in tanakhama nukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhu duk sanda Annabi yayi wani tofin majina ko kaki to yana fadawa hannun wani cikin su ne fadalaka biha wajhahu wa jildahu sai kuma kaga ya mulki a cikin fuskar shi ya mulki a cikin fatar cikin sa wannan ya daga cikin khasa'is na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa idha amarahu idan Annabi yayi umarni ibtadaru amrahu nan da nan za a tashi aikata wannan umarnin wa idha tawadda'a idan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alula kadu yaqtatiluna ala wudu'i sai kan kaman za su fada da yaki akan ragowar ruwa wa idha takallama idan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana khafadu aswatuhum indahu sai su yi shiru da muryoyin su wala wama yuhidduna ilayhi nazara ta'zima ba sa iya daga ido su kalle shi saboda girmamawa wa qad arada alaykum khuttata rushdi yace kuma wannan mutumi ya ba ku wato tsari wanda yake na hankali ne abin a karba ne faqbaluha ku karba ina ba ku shawaran ku karba faqala rajulun min bani kinana da uni ati sai wani ma daga cikin bani kinana yace ku bari in je ni ma faqalu suka ce iti to ka je din falamma ashrafa ala annabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi yayin da wannan mutumin ya kusato wannan mutumin shine al-hulais ibnu alqama al-harith shine mutumin da aka aika din qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce hadha fulanu wannan fawana ne wa huwa min qaumin yu'azzimuna al-budna kuma yana cikin mutane wanda muka sani cewa suna girmama al'amarin raquma waɗanda aka yi musu alama aka bar su zuwa hadaya fa ba su halin to abinda zamu yanzu waɗannan raquman da aka yi musu isha aka yi musu alama to a tashe su a kora su su kama hanya ya gansu in ya gansu wannan zai yi influencing tunanin sa da decision din da zai take wastaqbalahu alqawm yulabbuna sai mutane suka tare shi suna talbiya ma'ana suna nuna mai cewa su fa yanzu a cikin ihrami suke suka fara labbaika allahumma labbaika ya gansu falamma ra'a zalika da yaga haka qala subhanallahi yace sarki ya tabbata ga Allah ma yambagi lu haula'i an yusaddu anil baiti lalle waɗannan mutane bai kamata a hana su zuwa ɗakin Allah ba sun riga sun yi harama suna ta talbiya ga dabbobinsu na hadaya sun riga sun musu alama bai dace a hana su ba farza ila ashabi fa qala sai kuma yace ra'aytul buduna qad qullidat wa ushirat ni fa naga raquman hadaya qad qullidat an sa musu da baibai wa ushirat an musu alama an riga an ba Allah su wa ma ara an yusaddu anil baiti dan haka gaskiya saboda Allah ni ba na ganin dacewa a hana su zuwa ɗakin Ka'aba fa qama mikrazu binu hafsin fa qala wannan magana bata musu dadi ba dan haka sai mikrazu ya miƙe yace da uni ati ni ku bari in je faqalu suka ce iti to je kadin falamma ashrafa alaihim da ya kusa isowa qala annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce hadha mikrazu ibn hafsin wa huwa rajulun fajir to ga mikrazu nan kuma shi mutum banza ne ba mutumin kirki bane ba shi da hali na kwarai faja alai yukallimu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shi ma yayi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa baina huwa yukallimuhu yana cikin magana da annabi yana ta fadin magana da rashin arziki id jaa suhayl ibn amr sai ga suhayl dan amru yazo wannan lokacin bai riga ya musanta ba sahabi ne radiyallahu anhu fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah yace qad sahala lakum aw qad suhila lakum amrukum al-amrun ku yazo da sauki ma'ana yayi ara shike fa qala sai annabi yace masa hati kawo uktub bainana wa bainakum kitaba wato shi shahiri kenan yace a zo a rubuta rubutaccen alƙawari fada'a alkatiba faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira mai rubutu yace uktub bismillahir rahmanir rahim ka rubuta da sunan Allah mai rahama mai jin kai za a fara wannan rubutu faqala suhailun sai suhailu yace wanda baki gani yazo da sauki din kenan sai yace amar rahmanu fa wallahi ma nadri ma huwa cina ran da Allah muryo musamman ya arrahmanu ba eh bas yadda da arrahmanu ba walakin uktub ka rubuta bismika allahumma ka rubuta irin abin da muka san ana rubutawa iyaye da kakanni kama kunta taktub kamar yadda ake rubutawa tunda
فقال المسلمون سي مسلمي suka ce wallahi la naktubuha illa bismillahir rahmanir rahim sayyidina ali shine fadi wannan magana shine sakataren rubutun yace na rantsa da Allah ba za mu rubuta ba da shi da wasu musulmai suka ce ba a yi saba wallahi dole a rubuta bismillahir rahmanir rahim ko kuna so ku ba kwa so fa qala nabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi yace uktub bismika allahumma rabbul sa ka rubuta bismika allahumma ba ku mai kuma qala sannan annabi yace uktub a rubuta hadha ma qada alaihi muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan shine yarjejeniyar da Muhammadu manzon Allah suka yi annabi na fadan wannan zance fa qala suhayr sai suhayr ya zumbur yace fa wallahi law kunna na'lamu annaka rasulullah ma sadadnaka 'ala albayt wace magana ce kuma wannan yo ai mu san kai manzo bane inda mun yadda kai manzo ne ma har ka zo dakin Allah ba mu yadda a rubuta a takardar nan cewa kai manzo Allah bane ka ji irin wannan ganganci abun wannan mutum to shikenan sai wuri ya tsara tarnikewa kura ta tashi wala qatan naka ce mun shekara 19 yanzu muna yaki da kai akan wannan magana kuma ka ce azuka ta ba za mu yadda ba walakin uktub muhammad ibn abdullah sunanka da muka sani ne yanka shi za rubuta hadha ma qada alaihi muhammad ibn abdullah sunanka muka sani fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce inni rasulullah wa in kadzabtumuni uktub muhammad ibn abdullah nabi ya ce ba ku mai ni na sani manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam koda ku kareta ne ku rubuta kafin a kai ganin sayyidina ali yace ba za a rubuta haka ba ko suna so ko ba su so ba za a rubuta ba ko sai da a rubuta haka ko kuma an fasa sulhun a mutu duk ce dai sai dai duk abin da za a yi karshe dai ma aka ce shi annabi ne da kanshi aka nuna mishi ya soke haka ya tabbata a kisa sayyidina ali yace shi hannunsa ba zai iya soke sunan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba zai iya ba dan wani bai yadda ba annabi ya ce to shi a gwada mishi ina wurin yake sai ya sa biro sai ya soke sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa wa kafa billahi shahida Allah ya isa shida wannan yana nuna dattaku da tawalu'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma cewa abinda kake so ya faru ba dole ya fare da kake so ba wa sa an takrahu shay'an huwa khairul lakum za ku iya kin abu ya zama alkhairi ne gare ku kaga wannan abun babu dadi duk mutum mai kishin musulunci ba zai so wannan ba ko yanzu da ake labarin ya kake jin bakin ciki akan siyo manzo Allah irin wannan tijara zaka ji ba dadi ina ma da annabi ya bari kawai an tarwatse kawai an yi fada ko me zai fare fa kaza musa da yadda suke da kishi ko akwai kishi akwai san a buga a gwabza to amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi dattijo ne yana hangen akiba shi fatan shi su musulunta su tuba ba mun ji ba yace in ka je yace Usmanu ka ce su shiga musulunci ba su yake su ci gaba da zama kafirai su mutu su shiga wuta ba sai wanda Allah ya riga ya kaddara mushi cewa abin nan ba zai tuba ba innal ladina kafaru sawa'un alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun sai dai irin wadannan sai aka rubuta aka ce Muhammad dan Abdullahi shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam yace inni rasulullahi wa in kadzabtumuni uktub muhammad ibn abdullah fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam ala an tukhillu bainana wa bainal bayt sharadin shine za ku bar mu mu shiga ka'aba mu je mu dafa na tsufu mu dawafi bihi ga dakin allah fa qala suhayb suhayb yace wallahi la tatahaddasu al arab anna kad ukhidna dagmatan ko dogutatan da ana karantawa ce wallahi ba za ku shiga maka bana ku shiga a je a bada labari cewa kun yi mana karfa karfa ne kun bi karfin mu wallahi ba za ku shiga ba shine ma'anar dugatan ko dugatan ai kaharan ba mu yadda ku shiga maka bana ba duk labari ya baza duniyar larabawa cewa ga kunan kun zo ana ta rigima za ku shiga ko ba za ku shiga ba idan aka ji labarin kun shiga abinda za a ce kun bi karfin mu ne to ba mu yadda ba yanzu kaga shi ya samu point uku akan sa annabi da sahabbai point din bai yadda a ce bismillahir rahmanir rahim ba point din bai yadda a ce muhammadur rasulullah ba point din bai yadda a ce musulmi su shiga makka bana ba duk da haka annabi ya ce ba komai sallallahu alaihi wasallam ya zaka ya kake jin wannan yanzu har yanzu zaka ji abin ba dadi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shikenan walakin zalika min al'amil muqbil, yace sai dai ku je ku dawo baki jibni san makka da madina fa jama'a. A wancan lokacin tafiya ce ta akalla kwana 10 zuwa kwana 14 a cikin wannan zafin sahara. Sai yace shikenan fa kutiba, sai aka rubuta. Fa qala suhayl, sai suhayl yace ala allah ya atika min narajul, to annabi ya faɗa sharɗin ku, sai yace to mu kuma da sharɗi, duk wanda yazo wurinka daga wajen mu, wa in kana min ala dinika, koda ya musulunta ne ban maka yazo madina, illa radatahu ilaina, to zaka ce zaka dawo mana shi, ba zaka rike shi ba. Fa qala almuslimuna, sai musulmai suka ce subhanallahi kaifa yuraddu ila almushrikina, ya za a maida musulmi, musulmi a maida shi maka kasar mushrikai. Wa kad jaa musliman, bayan ya musulunta, fa bainahum kadhalika, ana cikin tattauna wannan ba a ansa ba, ana ganin ai in an yarda da waɗancan sharɗan guda uku yanzu ga wannan hudu mara daɗi, wala ba za mu karɓi wannan ba. Ana tattauna id jaa abu jandal ibn suhayl ibn amr, sai ga ɗan shi na cikin sa ya zo, abu jandal ɗan gidan suhayl ibn amr, yarsufu fi quyudihi, yana jan wato sasari, dama ya daɗe da musulunta, baban ya sa shi a mari ya ɗaure shi shekara da shekaru, to yanzu ya samu hali ya kubuce ya taho inda musulmai suke, sai ta rabba baban shi ne yake wakilta arna akan sulhu, kuma ana magana ta shafi irin case ɗin shi kai tsaye. Shikenan ya ra'ayi kad kharaja min asfali makka hatta rama bi nafsihi bayna zuhuri muslimina, ya fito ta makka har yazo cikin musulmai. Fa qala suhayl, sai suhayl yace hadha ya muhammadu awwalu ma uqadika alayhi an taruddahu ilayya, ce to gashi nan sulhu zai fara aiki yanzu nan, in kana so a karasa maganar nan to ka bani dana ka dawo min da shi. Fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi yace inna lam naqdil kitaba ba'du, to ai ba a gama rubuta littafin wannan wasiƙa ba a gama rubutawa, aka yi signing aka sa seal ko aka yi kotu aka yi itimadin ta da irin sauransu, ko ba ta riga ta zama wato document wanda yake an yi itifaki akan sa ba, zaka ina da yancin ni da kai mu ci gaba da mu'amala ba a gargwadon abin da ke cikin wannan takarda ba. Duk da haka yace shi san bai yadda ba, yace a'a fa wallahi idan la usalihuka, la usalihuka ala shay'in abada, annabi ya ce mishi, sai fa qala, sai ce fa wallahi, to in dai ka ce ku haka ya kai Muhammadu, la idan la usalihuka ala shay'in abada, to ba za a yi wannan sulhu ba kenan. Fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah ya ce mishi fa ajizhu li, to daji na yadda amma ina neman alfarma ka bar mini shi, ayi istisna'in sa ban da shi na yadda, wato ka bar ni na karbe shi. Qala yace ma ana bi mujizihi laka, mujizuhu laka, ba zan baka shi ba. Qala bala faf'al, yace kai dai ka taimaka kai haka. Qala yace ma ana bi fa'ilin, na ce ba za a yi ba. Qala mikrazun, sai mikraz yace bala qad ajaznahu, to aje mun ban baka shi aje din. Fa qala abu jandal, sai abu jandal yace ya ma'asharul muslimina uraddu ila almushrikina, haba musulmai kuna gani yanzu a maida ni cikin arna, wa qad ji'tu musliman, bayan na zo na musulunta, ala tarawna malakitu, ku kalle ni fa kafafun shi sun yi jini, sun kumbura, sun yi kanta jikin shi, alamar ya sha wahala, cikin kullalin nake ciki fa, yanzu ba za a yi min wata alfarma ba, ina musulmi, a bari arna su tafi da ni. Wa kana qad muzziba fillahi azaban shadida, an mishi azaba ba ai kankanuwa ba game da Allah, akan ya kafirce yake. Qala Umar ibn Khattab, Umar yace wallahi ma shakaktu munzu aslamtu illa yawma idh, tunda na musulunta ne kuma wallahi ban taba shakkar musulunci wai gaskiya ne ko ba gaskiya ba sai ranar. Fa ataitu nabi sallallahu alaihi wasallam, sai naje gun manzo Allah nace fa qultu ya rasulullah, nace ya manzo Allah alasta nabiyallahi hakan, yanzu Umar fa yana daga cikin masu hankalin cikin musulmai jama'a, mu duba yana cikin wanda ake shawara da su, amma shi ma ya rudi yace wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai ba annabin Allah bane, annabi yace bala ni annabi ne ma. Qultu alasna alal haqqi wa aduna alal batili, Umar yace sai nace ba mu ke da gaskiya waɗannan kuma suna kan barna. Qala bala, annabi yace kwarai kuwa. Fa qultu ala man nuqid daniyya fi dinina idan, to dan ne za mu yadda da wannan kaskancin akan addininmu, wa narji'a
walamma yahkumillahu bainana wa baina adaina, dan me zamu kama hanya mu koma Madina ba zamu bari Allah ya hukunci tsakanin mu da su ayyaki ba. Fa qala, sai annabi ya ce inni rasulullah wa huwa nasu, ni manzon Allah ne, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma Allah zai taimake ni, walastu a asihi, kuma ba zan saba umarnin da Allah ya bani ba. Shi sa ainihin manzo yake cewa tunda kai Allah ya zaba komai ka faɗa ba ai musu ba, shi ne kai da kawai tunda kai Allah ya zaba kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to komai ka faɗa ba ai musu. Yace ni manzon Allah ne, kuma Allah na ya mini alƙawarin zai bani nasara, kuma abin da ya umurce ni ba zan saba ba, ko da ya saba wa tunanina. Yanzu su Umar kowa tunanin shi yake kawowa, yana ganin bai dace abu wannan tsarin ba. Shi kuma zalalan nan musu cewa wannan wahayi ne, qultu aw lasta kunta tuhaddithuna anna sana'atil baita wal ubi, sai mu ya kara kawo hujja ce amma ya manzo Allah kai ne ba kake ba mu labarin cewa Allah ya nuna maka mun zo ɗakin Allah mun yi dawafi. Qala bala, nabi ya ce kwarai ko ni nake ga muku nan cewa kuma gaskiya ne. Fa akhbartuka annaka ta'tihi al'ama, amma na ce maka bana ne, qultu la, yace gaskiya ne baka ce min bana ba. Qala fa innaka atihi wa mutawwifun bihi, to ina ƙara gaya maka cewa karka damu, zaka je ɗakin Allah kuma zaka yi dawafi. Qala sayyidina Abubakar, sayyidina Umar da haka bai yadda ba, yana nan cikin shakka, shi ce fa ataitu Abubakar, to sai na ga wane ne mafi kusa da shi wanda nake jin cewa zai iya ƙara min magana ko mai ƙarfi. Sai ta ga Abubakar, fa qultu lahu kama qultu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na je na maimaita mashi irin abin da faɗa manzon Allah, wa radda alayya Abubakarin kama radda alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Sai na Abubakar ya ce mini, kaga manzon Allah ne shi, Allah na mashi wahayi, Allah ne ya ce wannan abin, kai naka kallo kawai, as-siddiqul akbar ke shi, baya shakin ko kadan. Umar ya ce wa zada, sannan ya ƙara mun da cewa fastamsik bi gharzihi hatta tamuta, kai ruko da abin da annabi ya kafa ka a kai har ka mutu, kar ka sake ka canza. Fa wallahi, sai na baka da ce na rantse maka da Allah, innahu la alal haqqi, annabi Muhammadu akan gaskiya yake salawatullahi wa salamuhu alayhi fil akhirati wal ula. Sai na baka hisa yafi kowa cikin samu. Qala Umar, Umar yace fa amiltu lidhalika a amala, yace na aikata ayyuka da dama akan wannan, wa ana daga baya yadda ya gane kuskure yayi, sai ya ɗauki wannan matsayin babban zunubi ne, ya dinga tuba, ya dinga istighfari, ya dinga yanta bayi, ya dinga sadaka, ya dinga tawassuli, yana nadamar abin da yayi. An ce ya yanta bawa aƙalla guda shida da niyyar cewa kafara ce wannan ga wannan laifin, yayi azumummuka daban-daban, yayi sadaka, yayi tuba, yayi kuka, ya tashi cikin dare, ya roki Allah gafara akan wannan abu kwaya daya da yayi na tunanin ko dai musulunci akwai matsala a cikin shi, da mai da zance ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Jama'a, mu yanzu ya muke yi kenan, mu mutane yanzu da Allah ce maka annabi ya faɗi kaza, ka ce kai baka mai gaba, ka musa ka ja, ina kake zuwa ka sara ka, kuma ma baka dawowa kai na dama, ballantana ka tuba, ballantana ka yanta bawa ko kai azumi, kana so ne ma kai ne ke da gaskiya. Babu shakka masu yin haka suna ɗaukawa kansu Kano ba gamo ne. Duk wanda zai ja da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda sayyidina Abubakar ya faɗa dinnan, gaskiya ne annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma duk abin da ya faɗa gaskiya ne akan gaskiya yake. Kai kokari ka zama kana bin shi akan duk abin da ya faɗa, ba ka yi mushi musu. In dai ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to wajibi ne a karɓa, wajibi ne a bi, wajibi ne a gaskata. Allah ubangiji ya ƙara mashi ɗaukaka da salati da sallama a duniya da lahira. Wannan iya abin da za mu samu kenan a yau, halin da bamu kai ƙarshen labarin ba, domin dama doguwar ƙissa ce, duk da dama ba wai ba kuwar ƙissa ba ce. Wannan ƙissa ta Hudaybiya, din da ake tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ko a Islamiyya ne, ko a maulidi ne, ko a wani taro ne, za ka ji ta, ba sabon ƙissa ba ce ko? Amma dai yanzu muna kanta ta ne dalla-dalla da zo a cikin hadisai, kuma malami bai fita mana da wasu maganganu na fiqhu daga cikin tarinta, daga cikin wato mazan na fiqhu sosai-sosai a cikin sira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Za mu saurara a nan saboda ƙure lokaci, sai Allah ya kai mu darasi na gaba. Fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.